Allah ya sanya ni tare da ku daga wanda ya yi mota da ganin kyawun da aka bayar ga jagoran mu shugaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaisuwa ta Allah amincin Allah ya tabbata gare shi da shi da alayansa cewa hadisi ya zo cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala yayin da ya halicci annabi Adam alaihi salam sai ya aje a bayan annabi Adam damki da za a halicci manzo sallallahu alaihi wasallam ko na asken manzo sallallahu alaihi wasallam a bayan annabi Adam kada shi shi ɗari annabi Adam ya ji wata irin murya kamar irin muryar tsuntsaye a bayansa annabi Adam ya ce ya Ubangiji ma zan nashi shi wannan wata murya ce nake ji sai Ubangiji ya ce wannan tasbihi ne na asken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine cikamakin annabawa wanda zan bayyana shi daga bayanka zan fidda shi daga bayanka ka riki wannan abinda na ajiye gare ka da alkawarina da alkawarina kakka yadda ka ajiye shi sai ku a cikin mahaifa da take tsarka annabi Adam ya ce ya Ubangiji hakika na rike shi da alkawarinka nema alkawari ba zan ajiye shi ba sai ku a cikin tsarka kabinar rijali daga mazaje da wanda suka katangantattu daga mata hasken nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamo yana haskaka a bayan annabi Adam alaihi salam mala'iku sun kasance suna tsayawa bayan annabi Adam suna masu yin sahu-sahu suna duban hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cewa subhanallah dan ganin kyau ga abin da suke gani yayin da annabi Adam ya ga wannan sahu-sahun da mala'iku suke a bayansa sai ya ce ya Ubangiji ga wayannan bayina ka suna tsayawa suna duba a bayana suna sahu-sahu sai Ubangiji mai girma subhanahu ya ce da shi ya Adamu suna duban hasken cikamakin annabawa ne wanda zan bayyana daga bayanka sai annabi Adam ya ce ya Ubangiji ni ma ka nuna mu sai Ubangiji ya nuna masa hasken nan na manzo annabi Adam ya bada gaskiya da shi ya yi salati gare shi yana mai nuni da yatsansa yana daga wannan ne aka samu nuni da yatsa cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi salati a wajen sallah wanda wasu malaman cewa suka yi sai an zo ashhadu an la ilaha illallah a tahiyya shi ne ake nuni da yatsa amma a wasu masabobin yanda wasu malaman suka bayyana suka ce a tun farkon ma zaman tahiyya za a ringa nuni da yatsan kamar yadda yake a masabar malikawa kare tun farkon zaman ne amma a wasu masabobin cewa aka sai an je waje a shaɗu an la ilaha illallah sannan ne ake nuni da yatsan to nunin nan dai da yatsan ya samu asali ne daga nunin da annabi Adam ya annabi Adam ya ce ya Ubangiji ka sanya wannan nurin a gabana dan ya zama mala'iku suna fuskanta ta kada ya zama sun ba juya min baya sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan haske na manzo sallallahu alaihi wasallam a goshin annabi Adam ya zama ana ganin wani daratun kewaye ka daratun shamsi ka make wayan rana ka make kasa gurin rana fi gurati Adam a goshin annabi Adam a wakacin da take kewayawa a tafiyarta ko kamar wata a cikarsa mala'iku sun kasance suna tsayawa a gaban annabi Adam sahu-sahu suna duban wannan haske suna cewa subhana rabbina sarki ya tabbata ga Ubangiji saboda ganin kyan abin da suke gani suna annabi Adam alaihi salamu ya ce da Ubangiji ya Ubangiji ina roƙo ka sanya wannan hasken a gurin da zan iya ganinsa sai Ubangiji ya sanya wannan hasken a yatsansa sababa annabi Adam ya zama yana duba ya zuwa wannan hasken sannan annabi Adam ya ce ya Ubangiji akwai abin da ya rage daga wannan hasken wanda yake da aka ajiye a bayana Ubangiji ya ce ƙwarai kuwa hasken sabansa ya saura sai annabi Adam ya ce ya Ubangiji ka sanya shi a ragowar yatsuna sai Ubangiji subhanahu wataala sanya hasken sayyidina Abubakar a yatsan annabi Adam ta tsakiya aka sanya yatsan sayyidina da hasken sayyidina Umar a bin sir aka sanya hasken sayyidina Usman a bin sir karamin yatsa aka sanya hasken sayyidina Ali a Ibrahima babban yatsa wannan ga hasken sayyidina Musa na askaka a yatsun annabi Adam matukar zaman sa aljanna amma da yazo zaman sa na halifa a nan duniya sai hasken nan suka curo daga yatsun sa suka koma bayan sa تنقل أحمد النور النظيما تلالا في جباه الساجدين تنقل فيهم قرنا فقرنا إلى أن جاء خير المرسلين تنقل أحمد من ذال صلى الله عليه وسلم يا شروع هل تنجو ساسكي من جرمة تلالا لياس ككا في جباه الساجدين أقول شما سسجدة ya jira a cikin su tsara bayan tsara ila an ja ai zuwa yazo khairal mursalina ya bayyana a matsayin sa na fiyayyen manzanni khaira eh wannan sai yace lam tazarfi rama irin ka wani to ta ulakal ummat wal aba'u ma ma rafaratu min rusuli illa basharaka ma hadika al anbiya'u tadaba bika al usur wa tasbu wa badalil wujudi minka karimun min karimin aba'u kurama lam tazal ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka gushe ba to ta ما زال نور محمد متنجلا في الطيبين الطاهرين ذوي العلا حتى لأمر الله جاء مدهرا وبوجه آمنة مدى متحللا ما زال نور محمد غزل أنه محمد في قشبة ينامي شروع أتكي واندسك ذركاكا ذركاكا ذوي العلا مع بوتان أو ككا حتى جاء يزول لأبد الله كما يبنسى سيدنا أبد الله متحرا حالا نقصد شوص أبد barkakewa bada ya bayyana mutahallila yana mai haskakawa a fuskar sayyida Amina mahaifiyarsa gauru wani sa kuma yace lam tazal baka gushe ba rasulullah to taro da kal ummahatu ana za ba iyaye mata gare ka da iyaye maza fira mayar alkauna cikin boyewan a cikin abun boyewar halitta zamani daga manzanni bai shude ba sai ku annabawa basharar kaumaha ta yi wa mutanen ta albishir duka da zuwanka zamanai tana alfaharere niya da kai daukaka tana gaba da kai wadda akwai wata daukakar gaba da ita wani mai girma min karimi wanda yake ya zo daga masu girma a ba a rukura ma'u iyayensa gaba ɗaya masu girma ne badalin wujudi ya bayyana ga samuwa ya bayyana ga halitta minka wane ne shi shine kai wane ne shi shine kai ya rasulullah min din wannan tabiniya ce وفي الأنوار المحمدية يزاد كل لتاف الأنوار المحمدية عن السيد يوسف النبهاني في بيوانا لتاف ينات كيو وإن لسن كربا وجن سيد يوسف النبهاني يا غنشي يا كربي إجازة وجن سادة دشيوة على مودك سنانون شي بيوانا لتاف ينجر سيد يوسف النبهاني يا غنميشي تو أمادي زمو ويوسف النبهاني يا تفية تفية يا ياهو تغالبي malamai masu yawo akan same su da wani nau'i na kwarjini ko na wato karɓa iri daban-daban ta nau'o'in ilimi shi yasa galibi inda suka je zai zama ko wanda yake gaba da su ma yi ƙoƙarin ya ga ya karɓa a wajensu saboda garin yawon ko sun karɓo wani abin da shi ba shi da shi to ya zo a hadisi yayin da wani subhanahu wataala ya halicci annabi Adam sai ya sanya wannan hasken a bayansa ya zama yana haskaka a goshinsa yana rinjaya bisa baki ɗayan haskensa sai wani subhanahu wataala ya daga shi bisa gadon sarautarsa ya tura shi a kan kafaɗun mala'iku ya umarce su suka yi ɗawafi da shi a sammai don ya ga abubuwan mamaki na sarautar Allah an karo daga Abdullahi ibn Abbas halittarsa ta kasance ranar Juma'a a lokacin karkatar rana daga tsakiya izuwa la'asar
kuma khalaqa Allahu ta'ala lahu Hawwa
sannan ubangiji ya halitta wa manzon annabi Adam Hawwa matarsa daga gargari daga gargurin sanin hagun alhali yana bace yayin da ya farka ya ganta sai ya karkata gare ta ya miƙa hannunsa gare ta sai mala'iku suka ce da annabi Adam kame ya Adam yace me yasa za ku ce in kame alhali domin ni Allah ya yi ta sai suka ce da shi sai ka ba da sadakinta yace to me sadakin nata sai suka ce da shi kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sau uku a wata ruwaya sau 20 sannan ya faɗa a cikin Umarul Muhammadiyya haƙiƙa sayyida wa mata annabi Adam ta haifi ƴaƴa 40 daga sayyidina a shugaban annabi Adam a ciki 20 duk cikin nata kowanne tagwaye take haihuwa amma shi shugaban annabi shi su ta haife shi kadai shi yasa ƴaƴan 41 kenan 41 kenan dan yawa ba wa ga shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin haskensa hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya suru daga shugaban annabi Adam zuwa shugaban annabi Shitu ya kafin ya wafati ya sanya annabi Shitu cewa shi ne mai kulan masa da ƴaƴa bayansa sannan shi ma annabi Shitu ya wasiya ga ɗansa ƴaƴansa da wasiyar da mahaifinsa annabi Adam ya gare shi cewa kada ya je aje wannan haske sai ku a cikin wanda suke tsarkaka daga mata wannan wasiya bata gushe ba tana mai gudana ana cireta daga wannan tsarin zuwa wannan tsarin haka zuwa ubangiji ya sadar da wannan haske na manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa kakan manzo sallallahu alaihi wasallam shine Abdul Muttalib da kuma ɗansa Abdullahi mahaifin manzon Allah ubangiji ya tsarkake wannan dangantaka ta manzo madaukakiya daga bannar da takan afko a zamanin jahiliya kamar yadda yake ya zo daga manzon Allah alaihi salatu wassalam a hadisai wanda suke za a yadda da su Abdullahi ibn Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani abu daga bannan jahiliya da ya haife ni ba abin da ya haife ni sai ko aure irin wanda ake a musulunci Hisham ibn Muhammad al-Kalbi ya ruwaito daga mahaifinsa ya ce na rubuta uwa 500 ga annabi sallallahu alaihi wasallam ban samu banna ba a cikin su ko wani abu daga abin da jahiliya ke aikatawa an gaba daga sayyidina da Allah girma magalarsa to annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce na fito ne daga aure ban fito daga banna ba tun daga zamanin annabi Adam wa ummi har zuwa ma ubana da mahaifiyata suka haife ni wani abu daga bannan mahaifuta jahiliya bai taɓa ni ba an gaba daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara yadda a gare su Abdullahi ibn Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abawaye kaddu mahaifana ba taɓa gamuwa ba da ɗaya bisa ɓanna ubangiji bai gushe ba yana cirata daga tsatso wadda suke tsattsarka zuwa mahaifa tsarkaka abin tsaftacewa abin rairayewa lata sha'abu shuba ta ni bayan da za a yi a samu ɓangarori biyu sun rarraba sai ku na zamo a cikin mafificinsu an gaba daga sayyidina Anas Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce laqad ja'aku rasulun min anfusikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta laqad ja'aku rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo muku wanda yake mafi zafuwa a cikin ku da fata harfa ba min anfusikum ba ya ce ladi ne mafi tsarkakanku mafi zafinku a wajen dangantaka yadda ce a manzumatul tafsiri aka faɗa ko darasta tastadi'u min anfusikum bi fatifa ma'anahu min a'azamikum ko wa qadal hakim fi al-mustadraki bab al-lahah su garabi maliki kaza siradi ruhunu wa nushu zu kaza kala tajri la bitaya muhrizu to wa saba da daukaka babanna a cikin mahaifana tun daga zamanin annabi adam an ka barka sayyida Aisha uwar mumine, Allah ya kare da a gare ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ta kaba daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kaba daga malaika jibril alaihi salam. Malaika jibril ya ce na juya gabashiyar kasa da yammacin ta, ban taba gaba ɗayan wannan jujjura wanda ne ban ga wani mutum ba wanda yake yafi daga shugaba sallallahu alaihi wasallama, ban ga wasu da za a ce wani uba ya haife su ba fiye da Banu Hashim. Ya zo cikin Sahih al-Buhari daga Abi Huraira, Allah ya kare da a gare shi, ya karba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce an aiko ni daga fiye tsare kun Banu Adam, tsara bayan tsara har na bayyana a tsarar da na bayyana a ciki. Ya zo a cikin Sahih Muslim daga Wa'ila ibn al-Asqai, Allah ya kare da a gare shi, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa Ubangiji ya zaɓi Banu Kinana a cikin ‘ya’yan annabi Isma’il, ya zaɓi Ƙurayshawa daga Banu Kinanata, ya zaɓi Banu Hashim daga Ƙurayshawa, ni kuma ya zaɓe ni daga cikin Banu Hashim. An kaba daga Amman manzo shi ne Sayyidina Abbas, Allah ya ƙara da gare shi, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ubangiji ya halicci halitta ya sanya na fiyayyen jama'arsu, ya sanya ni fiyayyen jama'a, sannan Ubangiji ya zaɓa a cikin ƙabilu, ya sanya ni a cikin fiyayyen gidaddajinsu, ni ne mafificinsu a kaina, ni ne mafificinsu a gida, ba mai gida irin gidan da muke da shi, ai ni ne na fi su a rai wa zatan da zati, ni ne kuma mafificinsu a asali. Alam da sai ta shaɗi min Umara. Oh, my God.